mai sauraro suna na Yusuf Nadabo Ismaila akan mita 88.5 a zangon FM daga nan kotun shari'ar musulunci mai zamanta a Ungogo inda a daidai wannan lokaci aka gurfanar da wani matashi wanda ake zargin sa da laifin wato fasa gilashin a daidai tasahu da kuma lalata a daidai tasahun wato dan yana zargin cewar shi wannan mai a daidai tasahu ya fito aiki a daidai lokacin da su matuka a daidai tasahun suke yajin aiki a daidai wannan lokaci muna tare da driver a daidai tasahun zamu so mu ji cikakken suna
suna na Awwal Ahmed daga Bacirawa tsallaken gabas
to me ka ku wannan kotun
abin da ya kawo ni wannan kotun da safi muna tunanin yau an ce za a yi magana da lawyer mu sha biyu zamu fito aiki in Allah ya yarda sai na je a gyara mun carburetor na ina juyowa na juyo zan dawo gida kenan mai gyaran bai fito ba na juyo zan dawo gida kenan sai ya dau glass sai ya dau dutse sai ya buga glass ina garan haka mun ji ciwo motocin mutane kuma sun taba daidai tan glass ya fashe da tamfal da da sauransu
to a bayan wannan kamar na ga wani rauni a hannunka yana da alaka da abun
eh raunin a jiki muka ji kuma yan uwansa da suka zo maimakon an ma an shika tin asibiti maimakon su tsaya su duba ta lafiyar mu ma ba a duba ta lafiyar mu ba da ni da wani yaro mai cincin
to amma ita hukumar Karota ta bada sanarwar cewa ruwan da aka yi masa irin wannan ya kai babar dinsa a gyara masa ka samu labarin wannan sanarwa
eh na samu labarin wannan sanarwa amma sakamakon a gaban ma'aikata akai ko ba haka bane sai kuma su suka yi wannan da mu sai ni kuma ban ce kala ba sai na kamo hanya na tau
yanzu kai me kake so ai ma
ni yanzu abin da nake so kawai yayi alalci in gyara mun babur dina za ya gyara mun ta lafiya ta kawai shikenan falal alhamdu
to a daidai wannan lokaci muna tare da shi wanda ake zargi zamu so mu ji cikakken sunanka
Umar Abdullahi Rijal Lemo dan gidan mai kwalabe
to Umar laifin me ga kakana
an zo akan kes ne na dan tarwa da gilas din wani ne
wani irin glass
na dai ta sau irin wanda nake ja
to an ce kamar kun fito ne kuna zanga zanga akan cewar me yasa su wato direbobin a daidai da sau za su fito aiki shine garin wannan zanga zanga ka fasa wannan glass din me ya faru
eh yadda aka ce ba a yi aka ce ba aiki da muka fito muka ce musu wa aiki suka ji yana tafiya aka yi magana ya ce ba zai sa ba yanzu ne ya bige ni aka buga mai wannan star glass sai ya fashe sannan ya aka ce kaka mun gogo
to kai me yasa ana ta cewa a zauna lafiya amma me yake kai yin wannan abu
wallahi cewa akai ba aiki na to gida ma zan yi gida ko ni da ba ma a tinda a gurin nake ni kadai ne nake guduwa ko he aka rike ni
to in an ce ba aiki kuma sai aka ce ai tashin hankali to yanzu me roƙonka
roƙon Allah fitar da ni da karan bawan mu ta san inda ma nake
to mai sauraro da zarar wato kotu ta da zarar an karanta shi wannan matashi tuhumar da ake yi masa insha Allah rabbi zamu sake dawowa domin jin matakin da ita wannan kotun za ta dauka Yusuf Nadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan kotun shari'ar musulunci mai zamanta a Ungogo